a barayin sa kuma yace ki basa kar da ki batarin sa Zainab amarya Jamilu ya zama na ki angon sannan amarya yawa amarya menene 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 wannan amarya menene 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 wannan hana ta aure ne aure ne aure ne wannan aure na manya ne manya ne manya ne wannan Jamilu Jamilu ne ango na amarya na ango na amarya Zainab ta sa amarya Zainab ta ka amarya eh manna uwar gida na gaida ki launa ta kan bai dinki suna yabe ki na kara yau Sadiya na gaida ki uwar gida ta Jamilu yau dai ina ta aleki sadiya ke ce daga fasiti yake ke yawo da iminati matar Jamilu mu je dai farin ciki na gaida ki Salisu Abdullahi Salisu Abdullahi Salisu an gaishe ka sannan su ta mai sai godiya Salisu na gaishe ka Salisu na gaishe ka Salisu Abdullahi Salisu Abdullahi sannan mijin Zainab uwar gida Salisu Abdullahi Zainab na gaishe ki uwar gidan Salisu Abdullahi sannan Sadiya matar Salisu Abdullahi har da ke Maryam matar Salisu Abdullahi mijin zuwa haifullo Salisu Abdullahi mai kamfani su ta boye sai godiya Salisu Abdullahi.